Manunia. Alamu da yake cikin gumannin fadin cikin gidan jam'iyyar APC na ƙara sabbin rassa. Ko da kada duk da tukukin da ya turnike cikin jam'iyyar APC a matakin ƙasa a wannan mako, wasu ƴan jam'iyyar sun ce alkhairi ne ake nema a dasa.
Bin da faru shine shi mai malabuni ya ta hutu yana son ya cikin lafiyar shi. Muna magana convention na sauran mako biyu. Ba za mu zo mu zauna mu ce kwana 8 din da yayi waje ba. Ba za a aikin komai ba.
Shi mai girma mai malabuni ya yar tafiya ne baya ƙasar. Shine kawai dalili, amma duk wani wanda yake wani raɗaɗa i cewar an sauya shine ba haka bane.
To magaran ce ko ba ni ban san inda wannan magana yake ba. Akwai kaidoji da ake bi kuma magaran ne.
Sai dai kuma gwamna Nasarami Rufa'i jihar Kaduna ya fito baro-baro yana bambare bamborin koyoyin da yace tunkuɗe mai malabuni da kawo gwamna Muhammad Sani Bello jihar Niger umarni ne daga shugaban kasa.
It was the president's order to us as governors. He said I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party.
A wani abu mai kama da kartakabiyar kartalayi tsakanin shugaban kasa da ƴan majalisa. ƴan majalisa da jijin tarayyar Najeriya sun tunkuɗe wata bukata ta shugaban kasa Muhammadu Buhari da suka ce wani tsari da suka dasa yake nema ya rusa.
To idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau, za ka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka nada ya zauna a cikin office wata biyar bayan ya zama dan takarar jam'iyya. To wannan dalilin yasa muka zauna a majalisa, ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba. Wato me ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa.
Wadannan fasomin ta muka sassako cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar Hausa. Shiri na 56 cikin jerin shirin manuniyan da ke kara tabbatar da duniya cewa tafiya ta fara nisa. Nisan kuma amma na rikicin rungumannin mu fadi cikin gidan jam'iyyar APC a jihohi ne ke kara bunƙasa. Saboda ko wannan mako ma sai da ɗaya daga cikin bangarorin da suke rikici da juna a jihar Taraban da suka je kotu kuma kotu ce a sake sabon zabe. Alhaji Abdullahi Ade ya ce tunda an rushe zabe to a sake sabon wasa.
Mun shigar da karanmu a yi zama wajen 1-2-3-4 yau ciki iko Allah ka bada judgment na yadda akai shari'ar din an tabbatar da cewa hanyoyi da suka bi suka yi zabe ba su yi daidai ba. Saboda haka kotu ta rusa zaben ta ce a sake sabon zabe a APC na jihar Taraba.
Me za ka ce wa shi shugaba da kuka kai kara wato shi El Sudi?
Eh to abin da ban gama shi ne cewa shi a matsayinsa na lauya tsohon lauya babba wanda muke ba shi daraja da girmamawa tunda shi lauya ne ya san kuma kotu ya san matsayin kotu a zo a sake zaben din mu ba fada muke so ba.
Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC in jihar Taraban Barsa Ibrahim Tukur El Sudin da kotu ta rusa. Ya bulle na balle datsin daddale bayanai akan cewa yanzu an riga an dauki mataki kuma nesa ta riga ta zo kusa.
Ni ne zababban chairman na APC na Taraba State. Lalle ranan 1 ga watan March kotun gwamnatin tarayya ta Jalingo ta yi hukunci inda ta rusa zaben da aka yi mana. Amma tabbacin da nake so in baka shine mu ma a bangaren mu waɗanda aka ce an dakatar da mu sake zabe mun daukaka kara Federal Court of Appeal kenan. Saboda haka wannan mataki muka dauka ranan 4 ga watan March da kuma neman kada a zartar da hukunci na ita wannan kotu har sai lokacin da aka gama sauraron appeal din mu. Ganin wannan shine ita jam'iyya 7 ga wata ta rantsar da ni.
Bar tabbatin tantama ko ta babar ta baibayin da aka tafkawa jam'iyyar APC a jihohi tun wannan rikici ya riga ya yi na so zuwa matakin kasa. Domin kuwa bayyanar gwamna Abubakar Sani Bello jihar Niger sakataren jam'iyyar APC a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar ya sa wasu sun fara tunanin jam'iyyar APC fa tana nema ta na kasa. Sai dai kuma tuni daraktan ya labaru na jam'iyyar APC a kasa baki daya Alhaji Salisu na inda dan batta ya baje bayanin bayyana wa duniya cewa babu wani rikici cikin jam'iyyar APC illa dai akwai waɗanda ba sa so su ga ta numfasa.
Abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi. Bayan azhar sai kwamitin da aka nada akan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya shi ma ya kawo rahoton shi. Wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko Alhaji Mai Malabuni shine mai girma gwamnan jihar Niger.
To me yasa gwamnan jihar Niger ya wakilci Mai Malabuni?
shi mai girma mai malabuni ya yi tafiya ne baya kasar shine kawai dalili, amma duk wanda yake wani raɗaɗi cewar an sauya shi ne ba haka bane.
Sai dai kuma tunigaggan jam'iyyar APC dake masar tarayyar Najeriya suka tattara taron tabbatar duniya cewa akwai matsala, saboda haka dole su dauki matakin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwa ta hanyar siyasa. Har ma shugaban masu linjayar masar jan tarayyar Najeriya Sanata Yaya Abdullah Abubakar yayi mamanuniya ƙarin haske akan matakin da suka dauka a matsayin su na ƴan majalisa.
To da muka ga wasu abubuwa suna faruwa a cikin jam'iyyar, zo mu zauna kuma da tawa muke, mu zo a zauna mu ga mu kowa game da wukanci a cikin kube, mu zo mu zauna a gyara jam'iyyar nan.
Wani irin abubuwa ne kuka lura?
Mun neman ba jam'iyyar, mun lura cewa akwai rashin jituwa akan wasu shugabanni na jam'iyya, kuma sa bakin mu ya amfani. Abinda ya faru shine shi mai malabuni ya ta hutu yana son ya cikin lafiyar shi. Muna maganar convention na sauran mako biyu, ba za mu zo mu zauna mu ce kwana 8 inda yayi waje ba, ba za a aikin komai ba. Saboda haka dole shi Sani Bello shine deputy din shi ko shan dama, sai ya zo ya zauna aka rantsar da shugabannin jihohi, aka kuma tsaya cewa za a zo a zauna a tabbatar da cewa an gyara wasu barkoki da kai to a cikin wasu jihohi.
Har yanzu mai malabuni na kan mukamin sa kenan?
Har yanzu mai malabuni na kan mukamin shi.
Kuwa gwamna Abubakar Sani Bello jihar Niger da gani a ofishin shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya cewa ya zo ne ya dafe madafin iko saboda shugaban da aka baiwa rikon ragamar jam'iyyar ya danyi nisa.
Ina acting chairman na party, mun ci gaba da aikin party, meeting nake ya taka saboda convention za'a yi. Abin da ya kawo mu kenan, sannan kuma mu rantsar da chairmomi. To maganar ce ko ba ni ba san inda wannan magana yake ba. Akwai ka'idoji da ake bi kuma hakan ne.
Sai kuma tunu gwamna Malam Nasu Amir Fahim jihar Kaduna ya fito da mai baro-baro ya bambare bamborin ɓoyen da wasu ƴan ƙasa suka fara tunanin kamar yayi wa jam'iyyar ta APC barusa. Domin kuwa gwamna ƴan Rufa'i ya ce maganar ganin takwaran shi na jihar Niger gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin shugaban riko na jam'iyyar APC to umarni ne daga bakin shugaban ƙasa.
It was the president's order to us as governors. He said I'm relying on you. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party.
Gwamna Nasiru Ahmad Rufa'i jihar Kaduna ya ce wannan umarni ne daga shugaban ƙasa ga gwamnoninsa cewa Abu Sani Bello karɓe ragamar shugabancin APC a matakin ƙasa, kuma ya sake kafa kwamitocin shirye taron APC da za a zo daga dukkanin sassa. Sannan ya tabbatar da cewa ranar 26 ga watan Maris da aka keɓe a cikin wannan wata na taron ƙasa an yi shi babu wani maganar ƙara nisa. Gwamna Sani Bello na da cikakken goyon bayan shugaban ƙasa da gwamnoni 19 cikin 23, kuma babu wanda aka tursasa. Abinda nake gaya maka shine hakikanin zance na gaskiya babu wasa. Kuma tun daga kama aikin gwamna Abu Sani Bello ranar Litinin zaka iya ganin ci gaban da aka samu tun kafin tafiya ta nisa.
What I'm telling you are the facts and this is the situation, and since Monday when Governor Abu Sani Bello took over, you can see we have made substantial progress.
Da alamu da yake kyawar alakar da ake gani tsakanin shugaban kasa da MSA tana dab da barewa saboda yadda suka fara yi wa bukatun shugaban kasa Muhammadu Buhari kasa-kasa. Domin kuwa ko a wannan mako ma sai da MSA suka yi fatali da wata bukata ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kurkurima da suka ce gini ne suka yi shi kuma yake nema ya rusa. Sanata Kabir Gayen jihar Kano shi ya gaya wa manuniya abin da ya faru a zaman na majalisa.
To na farko dai akwai gyara da mai girma President Muhammadu Buhari ya kawo cewa a barwa kuman da aka nada kai a mukami ya tsaya zabe, kuma dokar zabe ta ce in zaka sauka daga mukami ya zama ya rage wata daya saura zabe. Amma a gyaran doka da muka yi na zabe na kasa, hukumar zabe ta kasa, mun ce jam'iyyar za ta kawo sunan dan takara wata 6 kafin zabe. To idan mun bi wannan doka da aka kawo ta yau, zaka iya samun ma'aikacin gwamnati wanda aka nada ya zauna a cikin office wata 5 bayan ya zama dan takarar jam'iyya. Daga nan ne mun ce wata da sai zama wata ɗaya saura lokacin nan sai ya sauka. To kaga wannan an batu ba za a yi wa sauran ƴan takarar adalci ba, kuma mun ba hankali ba kuma amfani da ofishinsa ya nemi yadda zai murɗa zaɓe ya ci zaɓe. So wannan dalilin ne sa muka zauna a majalisa, ra'ayin mutane suka ce ba su yarda da wannan doka ba, wacce mai ana cewa kenan dokar ta riga ta sha ruwa.
To duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa masu dafifin dafe madafin iko cewa sun riga sun yi firi sun yi maimai yanzu saura ban ƙasa. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 444 ne dukkan wanda aka zaɓa a zaɓen shekarar 2019 su masu ɗan gusa. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da shirin manuniya ya zama zama gagari gasa musamman ma dai wakilin mu na Adamawa da Taraba Salisu Lado da kuma Nasiru Adamu Elikaya daga babban birnin tare Abuja sai kuma maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kun ji a cikin wannan shiri na tsantsar siyasa ni Isa Loli Kara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sadama cikin wani sabon shirin na Manuniya.